wato wanda ya fara yin wannan bikin Maulidi kamar yadda ake yi din nan hasiga ta yanzu a tara mutane a rika yin bayani akan abin da ya shafi ma'aiki kamar mu'izozinsa siffofinsa halayyarsa abubuwan da ya faru a lokacin da aka haife shi da sauransu wato wanda ya fara shine sarkin Erbil Erbil tana cikin kasar Iraki ta yanzu ya fara ne hijira na da shekara 604 to tunda bana muna cikin hijira 1446 wato yau shekara 842 kenan da farawa saboda haka maulidi na bana na hijira 1446 shine maulidi na 843 sannan kuma wanda ya fara sunan shi Muzaffaruddin shine sarkin Erbil a wannan lokaci shi Muzaffaruddin nan Ibn Kathir ya ce mutum ne malami mutum ne adili mutum ne mai hankali sannan a shekarar da ya fara din nan hijira na da shekara 604 da wani malami Ibn Dihya ya rubuta masa abin da ya shafi rayuwar ma'aiki da kasida wacce take yaban ma'aiki ya hada gaba daya ya sanya wa kasida At-Tanwir fi Maulid al-Bashir an-Nadhir sai da ya dauki kudi saboda soyayyar shi ga manzon Allah dinari 1000 wanda yau yana daidai da naira 1,559,380 wato fiye da rabin biliyan ya dauka ba Ibn Dihya saboda murnarsa ga wannan littafi da aka yi masa ko wannan kasida da aka yi masa wacce ta shafi ma'aiki wato maulidi shine tunawa ta musamman domin nuna murna ga zagayewar lokacin da aka samu fiyayyen halitta manzo Allah tsira da insha Allah su tabbata a gare shi to darajarsa da falalarsa ba ta da iyaka domin yin maulidi yana nuna wanda ya yi maulidin ko ya yi murna da zagayewar lokacin da aka samu aiki yana son ma'aiki saboda haka maulidi daga cikin falalarsa shine nuna soyayyar manzon Allah tsira da mutum Allah su tabbata a gare shi sannan kuma duk wanda haka ya girmama ma'aiki wato maulidi yana nuna soyayyar ma'aiki girmama ma'aiki wato wannan alakar ma'aiki kenan da masu yin maulidi sannan kuma ga Allah subhanahu wata'ala alakar da ke tsakani shine waɗanda suke yin maulidi kuma suna nuna godiya ne ga wannan irin babbar kyauta wacce darajar ta ba ta da iyaka ita ce kyautar da Allah ya yi wa halitta kyautar da ya ba su Annabi Muhammadu wato samuwar Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi babu kyautar da ta fi shi saboda ka duk wanda suka yi maulidi suna nuna godiya ne ga Annabi sannan kuma in ka duba za ka ga maulidi hanya ce ta matso da ilimi kusa ga jama'a ba kowa bane Allah ya bashi daman ya sa wannan littafi ya gama ya sa wannan littafi har ya kai ga littafin da yake magana akan abin da ya shafi rayuwar ma'aiki dan ya karanta ya koyi da shi amma idan mutum yana zuwa gurin maulidi in yaro ne zai ji yadda Annabi yayi lokacin yana yaro kaga yaro zai koyi idan dan kasuwa ne zai ji yadda Annabi yayi kasuwanci a gurin maulidi kaga zai koyi in jami'in tsaro ne zai ji yadda Annabi ya nuna jaramta kaga zai yi koyi idan mai aure ne zai ji yadda Annabi ya zauna da matansa na aure dan ya koyi idan makoci ne zai ji yadda Annabi ya zauna da makota dan ya koyi idan yana cikin ƙasa irin tamu ne ko al'umma irin tamu wacce take hade da musulmi da wadanda ba musulmi ba a gurin maulidi wacce ran zai ji an fadi yadda Annabi ya zauna lami lafiya da wadanda suke ba musulmi bai koyi saboda haka maulidi hanya ce ta matso da ilimi kusa ga jama'a sannan wajen tattalin arziki lokacin maulidi masu sai da yadi suna yin kasuwanci ana haɓaka kaga tattalin arzikin al'umma a lokacin maulidi masu sayar da dabbobi haka sannan masu sayar da abin sha su ma suna sayar da abubuwansu suna samun wato karuwar tattalin arziki masu rumfunan da ake kira kanofi suna samun bayar da kanofi a basu kuɗi kaga an haɓaka kasuwanci haka masu bayar da hayan kujeru saboda maulidi yana da falala mara iyaka babban falalan maulidi shine nuna soyayya da nuna girmamawa ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa abin da ya kamata a yi a lokacin maulidi na farko dai a karantar da mutane abin da ya shafi ma'aiki wato a karantar da mutane misali mu'ujizozin ma'aiki kususiya ta ma'aiki falaloli da Allah ya yi wa ma'aiki a karantar da mutane yadda annabi ya gudanar da rayuwarsa don su yi koyi saboda babu wanda Qur'ani ya ce mai koyi da shi sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi to idan mutane ba sa jin yadda annabi ya tafiyar da rayuwarsu ya tafiyar da rayuwarsa ya za a yi su yi koyi da shi sannan kuma a faranta ran mutane ta hanyar kawar musu da yunwa masu hali su yi abinci a rabawa mutane da musulmi da wanda ba musulmi ba a raba su da matsin yunwa na wannan lokaci a raba abubuwan sha a yi ɗinke-ɗinke a kai ziyara zuwa gidan bursuna a tambaya su wane ne suke cikin wannan mummunan gida wato gidan yari sanadiyar an musu tara sun kasa biya a biya musu a kaiwa mutanen da ke gidan yari abubuwa na masarufi kamar sabule da sauransu a ziyarci asibiti a biya wa mutane kuɗin magani a basu abubuwa na abinci a basu abubuwa na masarufi a raba musu kuɗi ma inda hali duk a nuna an muku wannan ne saboda murnar zagewar lokacin da aka samu manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ziyartar ƴan uwa waɗanda suke nesa a kira su a waya a gaida su a nuna musu cewa an yi haka ne saboda murnar zagewar lokacin da aka samu manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi babu shakka maulidi na bana musamman a wannan ƙasa ta mu ya zo a cikin halin da mafi yawan mutane suna cikin kunci to sai dai babu wani lokaci babu wata al'umma komai kuncin da ake ciki face manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana da masoya wanda su suna cikin wadata so da haka waɗanda suke cikin wadata su taimakawa bayan Allah waɗanda suke cikin kunci kamar a yi abinci a raba a yi suturu a biya wa mutane kuɗin magani a asibiti a biya wa yara kuɗin makaranta musamman marayu a ziyarci gidan yari sannan a yi taro wanda yake na ilmantar da mutane akan abin da ya shafi ma'aiki a halin da ake ciki yanzu in wasu suna cikin kuncin rayuwa to zaka ga cewa Allah ya horewa ma'aiki kuma masoya komai kuncin da duniya ta shiga su kuma suna cikin wadata to saboda haka su masu wadata ina maimaitawa su taimaki bayin Allah ba wai sai musulmi ba ma kawai a taimaki kowa in dai ba wane na Allah wato halitta Allah sanadiyar zagayewar wannan muhimmin lokaci da Allah ya ba mu kyauta wanda muhimmancin ta ba shi da iyaka albarkar ta ba ta da iyaka shine kyautar sayyidina rasulullahi sannan wanda yake cikin halin kunci shi kuma ya iya maulidin ko murna ta nuna murna cewa yana murna a cikin zuciyar shi lokacin da aka samu manzon Allah ya zago in ya ka yayi maulidi to sannan kuma ya samu ya ziyarci wurin inda ake tattauna abin da ya shafi manzon Allah wanda yake kusa da unguwarsu saboda kuncin rayuwa da ake ciki yayi maulidi a takaice dai ko murna mutum yayi to alhamdulillah yayi maulidi.